بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا بيرغة وطن المحرم hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 20 ga watan 6 miladiya ta 2026. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano, domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'uha na Al-Allama Sheikh Nasiruddin Albani rahmatullahi alayh. Wannan kuma shine darasinmu na 39 cikin wannan littafi mai albarka. Darasi da ya gabata mun yi karatu ne a gabar karashan, mun dauko karashan bayanin wato mas'alar bunne mamaci. Wajibi ne a binne mamaci ko da kuwa ba musulmi bane. To mun kawo a riwayar da muka samu daga sayyidina Ali radiyallahu an ta rasuwar mahaifinsa ainihin wato Abu Talib. To mun ji dukkan abinda ya danganci wannan da kuma hanyoyin hadithin da dukkan jawaban da malamai suka yi a dangane da wannan. To bayan wannan kuma mun tattauna game da bin da ya shafi musulmi ba a binne shi wuri guda tare da kafiri, kamar yadda ba a binne kafiri tare da musulmi, bal ana binne musulmi a makabartan musulmai, ana kuma binne kafiri a makabartan mushrikai. Haka al'amarin yake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kuma haka ya ci gaba har zuwa wannan zamani namu. Akwai hadithai da suke bayani akan haka. Akwai hadithin Bashir ibn al-Khasasiyya wanda shi ma mun karanta shi a darasin da ya gabata, mun ji kuma duruk na shi ainihin wato wannan hadithi. Sannan mun tattauna mas'ala ta 89, mas'alar ta as-sunnatu dafnu fil maqbara. Sunna dai shine binne kowa, duk mamacin da ya mutu a binne shi a makabarta. Wannan shine sunna, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana binne dukkan waɗanda suka rasu a makabartul Baqiya, kamar yadda hadithai mutawatirai sun zo akan haka. Kuma wasu daga cikin hadithan ma a wasu munasabobin daban-daban duk sun gabata a baya, amma wanda yake kurkusa wanda zamu iya tunawa shine wannan hadithin na Bishr ibn al-Khasasiyya, wanda shi ma malam ya kawo mana shi ainihin wato walam yunqal an ahadin min as-salaf, inda yake cewa ba kuma samu wani daga cikin magabata ba annahu dufina fi ghayril maqbara, cewa an binne shi a wani guri ba makabarta ba. Sai fa hadisai da suka zo da maganganu mutawatir cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujratihi wa zalika, wannan shi kuma binne Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa, wannan shi kuma min khususiyatihi alaihi salatu wassalam, yana daga cikin abin da yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai, bai shafi sauran mutane ba. Kamar yadda hadithin Aisha radiyallahu anha take cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an yi sabani game da binne shi, shin Baqi'a za a kai shi inda ake binne kowa ko kuma ya za a yi? Ana cikin wannan sabani sai sayyidina Abubakar ya zo ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wani abu kuma ban manta ba, yana cewa ma qabada Allahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fi, Allah bai taba karbar ran wani annabi ba face a inda wannan annabin ya rasu anan Allah yake so a binne shi fa da fanuhu fi mawdi'i firashi da haka ku binne manzon Allah a daidai inda shimfada sa take wannan hadisi Imam At-Tirmidhi ya kawo shi kuma yace hadisi ne garib saboda akwai Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Mulaiki yudha'afu min qibali hibzihi anan muka tsaya qala al-muallif rahimahullah qultu lakinnahu hadithun thabitun duk da cewa wannan ruwayar ta Imam At-Tirmidhi akwai Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Mulaiki shi kuma akwai maganganu a kansa yana da rauni ta fuskar hadda to hadisin dai ya tabbata bimalahu min ad-duruqi saboda hanyoyi da hadisin yake da su wa shawahid da kuma shawahid da dama na daya akhrajahu ibn majah ibn majah ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na daya a hadisi na 400 da ko shafi na 498 da 499 wa ibn sa'd haka ibn sa'd a mujalladin na biyu shafi na 71 wa ibn adi fil kamil haka ibn adi a cikin al kamil shi ma ya kawo wannan ainin wato hadisi min dariq ibn abbas an abi bakar ta hanyar Abdullahi dan Abbas daga Sayyidina Abi Bakar radiyallahu an hanya ta farko kenan hanya ta biyu wa ibn sa'd wa ahmad ibn sa'd da ibn da imam ahmad a rakam na 27 min dariqain munqati'ain su ma sun ruwaci wannan hadisi ta wasu hanyoyi guda biyu amma dukkan hanyoyin munqati'ain ne wato akwai tsinkewar isnadi a cikin su an abi bakrin zuwa ga Sayyidina Abi Bakar hanya ta uku wa rawahu malik imam malik shi ma ya ruwaci wannan hadisin a cikin muwadda mujalladin sa na 1 shafi na 230 wa an ibn sa'd balagan kuma daga shi imam malik din ibn sa'd yayo ruwaya balagan ba tare da ya kawo cikakken isnadi ba sai hanya ta hudu wa rawahu ibn sa'd bi sanadin sahihin ibn sa'd shi ma ya ruwaci wannan da wata ainin wata salsala wadda take ingantacciya an abi bakrin daga sayyidina abubakar mukhtasaran amma a takaice wacce ruwayar mauqufan kuma iyakacinta kan sayyidina abubakar bata wuce nan ba wa huwa fi hukumil marfu' amma tunda ta tabbata zuwa ga sayyidina abubakar mauqufiya to kuma tana da hukuncin ainihin wato riwaya marfu'iya wa kadhalika rawahu at-tirmidhi fi shama'il haka imam at-tirmidhi ya ruwaci wannan riwaya a cikin ash-shama'il shama'il an-nabi mujalladin sa na biyu shafi na 272 fi qissati wafatihi sallallahu alaihi wasallam a cikin qissar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اتكم مجلد سنة ليا شافي ندري هدى شرين ينا شاوى اسناده صحيح وانا حديثي شوى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر ياتي امبني شيني اقديدي اندي رسو سبيدا حديث سيدنا ابو بكر ليكي شوى الله بيكر وانا ارم وانا النبي با فاتي امبني النبن كو النبن يا رسوني ايند الله يكي سوى ابني شي داكا wannan hadithin sahihi ne lakinnahu mawqufun ibn hajar yace sai dai hadithi ne riwaya ce mawqufiya zuwa ga sayyidina abubakar wallazi qablahu amma riwaya da tazo kafin wannan asrahu fil maqsud ita ce tafi bayyana karara game da abin da ake nufi na ainin wato binne mamaci a makabarta wa idha humila dafanuhu fi baitihi ala al-ikhtisas idan aka fassara ko aka dauki binne annabi da aka yi sallallahu alaihi wasallam fi baiti a gidansa alal ikhtisas akan cewa khususiyarsa ce hukunci ne wanda shi kadai yake banta da shi lam yab'ud ba abu bane mai nisa ko ba abu mai nisa bane na hayu gairihi an zalika hana wanin sayin haka domin shi kaga kenan khususiyarsa ce in khususiyarsa ce to kaga wanin sa ba zai shigo cikin ta ba bal huwa muttajihun wato a wannan ma shine abin da yafi dacewa shine mafi dacewa a ce wannan khususiyar annabi ce shi kadai ta shafa sauran mutane a kai su inda suka rasu ko inda ake binne matattu li'anna listimrarar dafani fil buyut domin ko ba komai ci gaba da binne matattu a gida rubbama sayyaraha maqabira da sannu zai maida gidan shi ma ya koma makabarta fatasiru salatu fiha makaruhatun sai zamanto an hana yin sallah a cikin wannan gida domin akwai hadisi da ya nuna cewa an hana yin sallah a makabarta to da zarar an binne na daya an binne na biyu an binne na uku ya zama makabarta gida ya zama makabarta ya zama ba gida ba kuma ya tashi daga gida ya koma makabarta to a daidai wannan lokaci kuma wani hukunci ya shigo sabo na shari'a ba za a yi sallah ba a wannan gida wa qadistan badal bukhari yul karahata min qawlihi sallallahu alaihi wasallam imam al bukhari rahimahullahu ta'ala ya fitar da hukuncin karhanci na binne mamaci a cikin gida min kaulihi sallallahu alaihi wasallam daga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ij'alu fi buyutikum min salatikum ku sanya wani bangare na sallolinku a cikin gidajenku akalla in ka je masallaci kai sallar farilla to ka kuma zo wani bangare na nafulfulinka kai a masallaci gida wala tattakhizuha quburan manzo Allah ce kada ku mayar da gidajenku su zama makabartu kada ku riki gidajenku makabartu ku kaurace daga yin sallah a cikin su domin makabartu ne ba a yin sallah a cikin su shi yasa Imam al-Bukhari sai istinbadin wato hana binne mamaci a cikin gida daga wannan hadisin na ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhizuha quburan kar ku mai da gidajenku su zama makwantai wani ya mutu mai gidan ya mutu an binne shi ainihin wato ɗansa ya mutu an binne shi matarsa ta mutu an binne ta to yanzu gidan ya tashi daga gida kuma ya koma makabarta to kuma ba a yin sallah a makabarta auradahu fi babi karahati salati fil maqabir ya kawo wannan hadisin a babin hana yin sallah a makabartu min hadith ibn umar daga hadithin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma faqala al-hafiz say al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala yace wa lafdhu hadith abi huraira lafazin hadithin abi huraira radiyallahu an inda muslim wanda imam muslim ya ruwaito asrahu ya fufutowa sarari min hadith al-bab sama da hadithin wannan babi wa huwa qawluhu shine fadin salat taj'alu buyutakum maqabira la taj'alu buyutakum maqabira kada ku sanya gidajenku makabartu kada ku mayar da gidajenku inda kuke kwana da iyalanku kuma a wayi gari su koma makabartu saboda in an mutu maimakon duk wanda ya mutu a gidan a kai shi makabarta ta musamman wanda aka tanada dan binne matattu sai a samu wani gefe ko wani bangare a cikin gidan sai a binne shi to in ana yin haka yanzu kuma nema ake a canza gidan daga gida ya koma makabarta fa inna zahirahu yaqtadi an-nahya an ad-dafn fil buyuti zahirin wannan hadisin yana hukunta hana binne mutum a cikin gida an hana kuma galibi zaka ga abin da yafi faruwa yawanci wanda suke jinginuwa zuwa ga addini da sunan malanta ko da sunan shehunnantaka wayannan yawanci sune aka fi wa irin wannan mutum sai abinda ko kuma mutum ya zama babban mutum ko wani basarake ko wani mai wadata ba za a kai shi ga magarin makabarta ta sauran jama'a ba akalla a can ya dinga samu yan gidan ina ruwansa da shi in an binne shi a gida kowa yana harkokin sa can kuwan an kai shi kun taimake shi duk kullun ana samun masu shiga assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minin wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiquna yaghfiru Allah lana wa lakum ana samun masu shiga da fita suna yin addu'a ga matattu ka zo ka jibge shi a cikin gida kai ba zuwa ziyara kake zuwa wajen ba ba gaishe shi kake ba zuwa kake kai masa ainin addu'a ba kawai ka zo ka aje shi a ciki kai abin da shari'a ta hana kuma shi ka zalunce shi kai mai bakin ciki ka kai shi inda za a dinga masa addu'o'in musulmi su dinga masa addu'a ka zo ka killace shi a gurin da na farko ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma shi kansa kai masa mugunta mamace ina fata an gane da haka zahirin wannan hadisin yana hukunta hana binne mutum a cikin gida mutlakan kwata-kwata babu inda aka samu cewa mutum ya mutu ga makabarta ba makabarta ba amma a zo a binne shi a cikin gida gabatacce sa'in wa yustathna sai dai an yi togaciya ana togace wannan hukunci na binne mamaci a makabarta mimma sabaka daga abin da ya gabata na maganar binne mamata a makabarta ash-shuhada'u fil ma'araka banda wa'anda suka yi mutuwar shahada a fagen yaki wa'anda suka yi mutuwar shahada a fagen yaki su ma fa innahum yudfanuna fi mawadin istishhadihim ana binne su ne a wuraren da suka yi shahada wala yunqaluna ila al maqabir ba a daukan su akai su makabartu to kaga wannan akwai hadisin da ya tabbatar da haka ina fata an gane wa'anda suka yi mutuwar shahada a gurin yaki to a can inda aka kashe su anan za a samu wurare a bubbunne su ba maganar a ce to ai an hana binne can ai ba gida bane ma'araka ne gurin gumurzu gurin yaki ne saboda haka kuma ga akwai nassin da ya tabbatar da cewa anan su masu mutuwar shahada a gurin yaki a inda suka mutu anan za a binne su to kaga su kuma sun fita daga cikin wannan hukuncin ba za a dada su gida ba koda ku a makabartar gida za a makabartar cikin gari ba za a dada su dan a binne su ba sai a bar su a can inda aka karkashe su suka shahada anan za a binne su li hadith jabir radiyallahu an sabida hadith jabir radiyallahu anhu qala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min almadina manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin madina ila almushrikina zuwa ga mushrikai li yuqatiluhum dan ya yake su wa qala abi jabir yace sai mahaifina mai suna abdullah sai yace da ni ya ya jabir bin abdullah ya kai jabir dan abdullah la alayka an takuna fi nadhari ko fi nadhari ahli almadina babu laifi ka zama daga cikin masu jiran labari wato a madina babu laifi ka zama daga cikin masu jiran labarin waɗanda aka karkashe a garin Madina hatta ta'lama ila ma yasiru amruna har ka ga yadda al'amarinmu zai kaya mu kan mun tafi gurin yaki mahaifin Jabir ne yake ga Jabir ce to mu kan mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tafi yaki da aka kai kuma babu laifi ka zama daga cikin masu jiran labarin suwa dawa dawa aka kashe cikin mayaka harka kuma wato ka ga yanda al'amarin mu zai kasance fa inni wallahi mahaifin Jabir yace domin ni na rantsa da Allah laula anni aturku banati li ba'di ba dan zan bar ya'yana mata ba a bayana la ahabbtu an tuqtala bayna yadayya to da ni na so a ce in za a kashe ni a gabanka yanzu kaga kai ka tsaya a Madina mu kan mun tafi a in ka tsaya ka saurara kai ta jin labarin dawa 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 za a kashe ko za a dawo da labarin su cewa sun samu shahada yace amma ba dan ina wato ina laula anni aturku banati li ba'di yace ba dan na bar ƴaƴana mata ba wato a bayana la hababtu an tuqtala to ni da zan fison a ce in za a kashe ni bayna yadayya an tuqtala bayna yadayka a kashe ni a gabanka an fa bainama ana fi nadharina yace ina nan ina cikin masu sauraron labari iz ja'at ammati kawai sai ga gaggona tazo bi abi wa khali tazo da mahaifina da kawuna adalat huma ala himarin ta dauko su akan alana zihin kai ta dauko su akan raqumi wato ta dauko su akan raqumi inni shaddatu huma ala jambayil ba'ir kal idrain can kasa nihaya tace na daure su a kwibi guda biyu na raqumi na daure daya ta nan kwibin dama na daure daya ta kwibin hagu kamar yanda ake dauko dealer kaya ita kuma tana tsakiya sun samu shahada an kashe su kenan tace haka ta dauko su ta shigo da su garin Madina fa dakhalat bihim almadina sai ga ta shigo da su cikin garin Madina litadfinahuma fi maqabirina dan abun ne su a makabartan mu iz lahika rajulun yunadi sai ga wani mutum ya biyo ya riske mutanen da aka wato waɗanda suka dauko gawawaki yunadi yana cewa ala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amurukum jama'a ku saurara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake umarta ku an tarji'u bil qatla yace duk ku dawo da waɗanda suka yi shahada waɗanda aka karkashe fatadfinuha fi masari'ha dan ku bubbunne su a inda aka karkashe su haythu qutilat inda aka kashe su faraja'ana bihima yace sai muka dawo da su fa da fannahu ma haythu qutila sai muka binne su a inda aka karkashe su to kaga wannan hadisin yana fa'idantar da mu cewa waɗanda suka yi mutuwar shahada to a inda suka mutu a can za a binne su kaga mahaifin Jabir da kawun Jabir suna cikin wanda suka yi shahada har an dauko su an shigo da su cikin garin Madina annabi ya turo dan aiki aka biyo sawun su yace wayannan wayanda aka shigo da su wayanda suka yi shahada a mayar da su dan abun ne su a inda suka mutu أخرجه أحمد إمام محمد يفتر دون حديث مجلد إن أكو شافي نتدري أكو دا تسا إند بكو نتدري أكو دا تسا إند ترى هذا تسا إند تقص بسند صحيح لإسناد صحيح وبعضه عند أبي داود وغيره ونبنغري نوان الرواية إمام أبو داود يروي توت دوننسا مختصرا أما تكيتتيا يكاو رواية أتكيتي وقد تقدم ونن يا واتو في المسألة ونن تاغ بات ونن مسألة واتو أمسألة تنشا تقص Sabha shafi na shahudu. Wala yajuzu dafnu fil ahwali al-atiya illa li daruratin. Sai kuma gaba ta 91 nan sai yasa mun 92. 91 ne ko? Wala yajuzu dafnu baya halatta binne mamace fil ahwali al-atiya a waɗannan halaye masu zuwa illa li daruratin sai an akwai larura in akwai larura a iya binne su a irin wannan halaye amma in ba larura an hana mutun ya mutu a binne shi a waɗannan halayen hali na farko addafnu binne mamaci fil awqati thalathati a waɗancan lokutan guda uku da aka ambata li hadisi uqbata bin amir al-mutaqaddim saboda hadisin da ya gabata na uqbatu dan amir bilafzi wanda yazo da lafazin salatu sa'atin lokuta guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mi salla a cikin wadannan lokutan guda uku aw an naqbura fihinna mautana ko kuma mu binne matattun mu a cikin wadannan lokuta wayanda lokuta ne hina ta dulu ash-shamsu baziga a daidai lokacin da rana ta fito gaba dayanta hatta ta tafi a hasse ta daga وهنا يقوم قائم الظهيرة دلوك سندرانا تتاكي سكير سما حتى تميل هالسيطة كركتا حتى تميل الشمس هالسيرانا تكركتا وهنا تتضيف الشمس للقروب دلوك سندرانا تكي كركتا ذات فادي حتى تقروب هالسيطة فادي وإن حديث عقبة بن عامر منكر انت شعبايا والحديث ظاهر الدلالة وإن حديث هجس أبينتك على ما ذكرنا بسقابين مكا أنبتا وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في المحلى ابن حزم الأندلسي ياتفي إزواج ونم فهمت أتكلم لتابن سأل المحلى مجلدنا بير شافينا تريد شاهده زواء تريد شابير وغيره من العلماء دواننسة كم علمين ومن التأويلات البعيدة ينادقتكين تأويل تأويل ما سنيسة ينادقتكين تأويل وندك مينيسة بل الباطلة كي كان يتشوى ما يناتكين تاويلي باتتشي قول بعضهم چه وروسدك اتكين ما لمي قوله هو يفتن ده النبي يتشي نقبرا او ان نقبرا فيهن موتانا ويسيسك اتشي كلمة نقبرا تانا نفن اي ان نسليا ما هو يبني ممتشي اكا حانا باو لان اللوكوتان يو ممتشي سلا اكا حانا انتو وانن تاويلي نوان ده يأي نيسا نفسن حديثي wannan tawili ne bataccen tawili ka ce wai na kabura tana dauka tana nufin annusalliya qala abul hasan as-sindi yace wala yakhfa annahu ma'nan ba'idun wannan asaradi abun yake wannan ma'ana ce mai nisa da wannan hadisin wannan ma'anar cewa ana nufin an hana yi wa mamata sallah a wannan lokacin shine ma'anar na kabura fihin na mautana wannan ma'ana tayi nisa da ma'anar hadisin لا ينساق إليه الذهن هنكلي بايا سورن كي وما زواغ وانا شين لا ينساق إليه الذهن أي هنكلي ما بايا كي واغريشي بايا كي واغ وانا كتشو وي أنك أبرا أنا نفن با أبني بوي أي صلى لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث هنكلي ما بايا سورن كي واغريشي تشو وادق لفظ الحديث قال بعضهم واندق سكيم ما لبيكم ايتي يقالو ana cewa qabarahu idza dafanahu qabarahu idza dafanahu idan mutun ya binne mamaci sai a ce qabarahu an gane wala yuqalu qabarahu amma ba a cewa qabarahu idza salla alai
na'am
kun fahimta da haka wani daga cikin malamai yace to ai kalmar qabara ma bata daukar sallah bata daukar ma'anar sallah a larabci ana iya cewa qabarahu idza dafanahu idan mutun ya binne mamacin sa sai a ce qabara mayyitahu ya binne mamacin sa amma ba a cewa kabara mayyitahu a ce ayi salla ala mayyiti, ana nufin yayi wa mamacin sa salla, babu inda kalmar kabara take daukar ma'anar salla. Wal aqrabu an al haditha yaminu ila qauli ahmad, zancen da yafi kusa da fahimta wannan hadithin yana karkata zuwa ga kaulin Imam Ahmad wa gairihi da wannan sa anna dafana makruhun, cewa binne mamaci makruhi ne an hana fi hadhihi al-awqati, a waɗannan lokutan ba wani kewaye kewaye binne mamaci a waɗannan lokutan guda uku, hina tadlu'u ash-shamsu baziga, hina yaqumu qa'imu adh-dhahira, hina tatadhayyafu ash-shams. Wannan manzo Allah ya hana yin kowace sallah a waɗannan lokutan, ya kuma hana binne mamata a waɗannan lokuta. Qultu, sai nace wa qad radda zalika ta'wilu al-Imam an-Nawawi aidan, hakika Imam an-Nawawi ma yayi raddin wannan tawilin cewa an naqbura wai ana nufin an nusalliya, yace Imam an-Nawawi ma yayi wa wannan magana raddi, walakinahu sai dai cewa kuma fi sabili zalika, garin yin wancan raddin wa qafi tawilin akhara, shi kuma sai ya sake fadawa wani tawilin daban, yushbihu hadha, ma shi ma tawilin nasa yayi kama da wannan din da yayi wa raddi, wadda da'awa ghayra thabita, kuma Imam an-Nawawi ma hayyai wata da'awa wadda ba tabbatacciya bace wannan da'awar, fa qala, ya fada fi sharh Muslim, cikin sharh Muslim qala ba'dhum innal murada bil qabri, yace wai wasu suna cewa abinda ake nufi bil qabri da qabri salatul janaza, wai ana nufin sallar janaza, shi yasa da annabi cewa an au anna qabura fihinna mautana, suke cewa wai an nusalliya fihinna mautana, yace hawa hadha da'ifun, Imam an-Nawawi yace wannan fassara ce mai rauni, kalmar al-qabru a ce ana nufin sallar janaza, li'anna salatul janazati, domin ita sallar janaiza la tukrahu, to kaji inda shi ma ya sake yin wani tawilin kuma wanda mai kama da wancan, yace ai ita sallar janaiza la tukrahu, ba a hana yin ta fi hadhal waqti, a wannan lokacin bil ijma'i, ijma'in malamai ne waɗannan lokutan, hina tadlu'u ash-shamsu baziga, hina ainihin wato yaqumu qa'imu adh-dhahira, hina tatadhayyafu ash-shamsu, yace ai ijma'i ne, ba a hana yin sallar gawa a wannan lokacin ba. Fala yajuzu tafsirul hadithi, akan haka ba bai halatta fassara hadithin bima yukhaliful ijma', da abinda zai saba wa ijma'i, domin ijma'in malamai ne cewa ba a karhanta yin sallah ga mamaci ba a wannan lokacin, bali sawabu anna ma'anahu ta'ammudu ta'khiri dafani, yace bal abinda yafi zama daidai, anna ma'anahu ma'anar anna qabura fihinna mautana ta'ammudu ta'khiri dafani, Imam an-Nawawi yace ana nufin da gangan a jinkirta binne mamaci ila hadhihi al-awqat, har zuwa waɗannan lokutan, mamacin ya mutu tun kafin wannan lokutan, amma sai a jinkirtar da binne shi har zuwa wannan lokutan, kama yukrahu ta'ammudu ta'khiri al-asri, kamar yanda dai kasan an karhanta jinkirta sallar la'asar da gangan ila sfirari shamsi, har izuwa fatsfatsin rana bila uzrin, ba tare da uzuri ba. Fa amma idza waqa'a ad-dafn fi hadhihi al-awqat, amma idan ba jinkirtar da binne mamacin akai har sai da wannan lokacin na hani ya shigo ba, a kila a daidai lokutan hanin ko gab da lokutan hanin mutum ya mutu aka shirya shi, lokutan hanin kuma sun shigo, yace babu laifi wannan za a iya masa sallah. Fa amma idza waqa'a ad-dafn fi hadhihi al-awqat bila ta'ammudin, amma idan aka binne mamaci a waɗannan lokutan ba tare da ganganta jinkirta binne shin ba, fala yukrahu, Imam an-Nawawi yace ba karhanta ba, ba makruhi bane. Qultu, Albani yace wa hadha tawilun la dalila alai, ce akar makan lawo mallam Imam an-Nawawi wannan tawilin naka shi ma ba yi da dalili, ina ba ta gane. Wal hadithu mutlaqun yashmalu al-muta'ammida wa ghayruhu, wannan hadithin mutlaq ne, wato sakakken hadisi ne da ba shi da kaidi, ya shafi al-muta'ammida, wanda ya jinkirta, wato wanda ya ganganta jinkirta binne mamaci har lokacin hanin ya shigo, wa ghayruhu, da ma wanda ba jinkirtawa yayi ba daidai lokacin hanin yace zai wa mamaci sallah, duk sun shiga cikin hadisin an hana. Allah ya sa kun fahimci maganar mala, an fahimta, kaga shi Imam an-Nawawi yana nuna cewa in dai ba da gangan aka jinkirta har wayannan lokutan suka shigo ba, a iya binne mamaci a wadannan lokutan, na ba ta gane. To shine sai Sheikh Nasiruddin Albani ya ce a ai wannan hadisin ya kunshi wanda ya ganganta jinkirta har zuwa auqatun nahyi da ma wanda ba da gangan ba yayi wa mamaci sallah a auqatun nahyi duk an hana wa amma yake cewa fal haqqu zance na gaskiya adamu jawazi dafani rashin halaccin binne mamaci walau li gairi mutaammidin ko da ga wanda ba da ba mai ganganci ba faman adara kadhu fiha duk wanda mutuwa ta riske shi a waɗannan lokutan guda uku falyutarayyathu a jinkirta hatta ya kharuja waqtul karaha har lokacin halin nan ya wuce sannan sai a yi masa sallah ba laifin sa bane dan ya mutu a wannan lokacin amma laifi ne kuma su sauran jama'a su sallace shi a wannan lokacin shi kam ta Allah ta kasance akan sa a wannan lokacin to tunda ya mutu a daidai auqatun nahyi lokutan da aka hana yin sallah aka kuma hana binne mamaci a cikin wannan lokutan to a jinkirta har sai waɗannan lokutan sun wuce sannan sai a abin nan wa amma di'auhu anna salatal janazati amma da awar da Imam Nawawi yayi cewa wai ita sallar jana'izar la tukrahu ba a hana yin ta ba fi mithli hadhihi al-awqati a irin waɗannan lokutan bil ijma'i kuma yace ijma'in malamai ne ma fawahamun minhu wannan kuskure ne daga Imam Nawawi rahimahullah amma Allah ya masa rahama fal mas'alatu khilafiyyatun mas'ala dai akwai sabanin malamai akan ta a binne mamaci a waɗannan lokutan ko ba za a binne ba to akwai sabani wasawabu fiha amma duk in ka karanta sabanin abin da kauli wanda yake na gaskiya na daidai a cikin sabanin alkarahatu karhanci hana binne mamaci a wannan lokutan khilafal ijma'il maz'um sabanin wancan ijma'in da Imam Nawawi yake riya cewa akwai shi wa qad sabaqa bayanu zalika bayanin hakan ya riga ya gabata fil mas'alati a mas'alati 89 ta'alikan alaiha wadda ta'aliki akai akan wannan a safha ta 130 shafi na 130 to mun je abu na farko ko an ce akwai lokutan da aka hana binne mamaci sai in akwai larura wato hali na farko shine al awqatu thalatha ko lokutan nan guda uku wanda aka abinna to na biyu fil layli an hana binne mamaci da daddare in babu larura li hadith jabir radiyallahu an sabida hadith jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallama zakara rajulan min ashabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum daga cikin sahabbansa qubida wanda ya rasu fa kufina fi kafanin ghairi da'ilin sai aka san aka yi masa likafani wanda ba mai tsada ba shine ghairu da'il wato likafani ne wanda yake mai arhaq gaske da shi aka yi masa likafani wa qubira laylan aka je aka binne shi da daddare fa zajara annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai ya tsawatar an yi qubarar rajul bil layl aje a binne mutun da daddare hatta yusalla alaihi sai an masa sallah illa an yattarra insanun ila zalika sai fa idan mutun ya wato yana cikin yanayi na takura zuwa ga haka an gane ku sai dai in mamaci yana cikin halin larura zuwa ga abin ne shi da daddare shine illa an yattarra insanun ila zalika sai dai idan mutumin da ya mutun yana cikin larura da bukata zuwa ga abin ne shi da daddare akhrajahu muslimun wa ghayruhu wa qad sabaqa fil mas'ala yace wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi da wannan sa kuma ya gabata a mas'ala ta 35 a shafi na 56 wal hadithu zahiru dilalati wannan hadisin dalili ne a bayyane alama zakarna bisa ga abin da muka ambata cewa an hana binne mamaci da daddare wa huwa madhhabu ahmad wannan shine madhhabin Imam Ahmad rahimahullah fi riwayatin anhu a wata riwaya zakaraha fil insab wanda ya ambace ta a cikin littafin al insab mujalladi na 2 shafi na 547 qala Imam Ahmad yace la yafaluhu illa li daruratin la yafaluhu kada ya aikata hakan ma'ana kada mutun ya binne dan uwansa ko wani nasa da daddare illa li daruratin sai an akwai larura wa fi ukhra anhu a wata riwaya ta sai yukrahu an karhanta binne mamaci da daddare qultu sai nace wal awwalu aqrabu a gane ko wal awwalu aqrabu na farkon shi yafi kusa da daidai li zahiri qawlihi saboda zahirin fadin sa zajara an gane ko yawa domin a can kaga an ce zajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yi qubarar rajul bil layl to wannan lafazin yafi kusa a fassara ko kuma a karanta mas'alar da zajara fa innahu ablaga fi nahyi min lafzi naha kaga lafazi na biyu aka ce naha an gane ko amma kuma ɗaya lafazin sai aka ce zajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam to sai ce ai amfani da lafazin zajaran yafi kaiwa matuƙa wajen hanin fiye da lafazin naha lafazin zajara yafi nuna a kyamaci abin fiye da lafazin naha alladhi yumkinu hamluhu wanda shi kalmar naha zai iya yiwa a fassara ta alal karahata akan karhanci ba haramci ba ala annal asla fihi taharimu duk da cewa asalin annahyu din ita ma asalin ta haramci ne wala sarifa lahu ila al karaha kuma babu abinda zai kawar da wannan izuwa ga karhanci dan haka koda an yi amfani da kalmar naha to ita ma dai tana daukar ma'ana haramci lakin yushkilu ala ma zakarna qawluhu fil hadith fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadithin zai dan kawo rikici game da abin da muka ambata fadin annabi da yace hatta yusalla alaiha kaga farko sai yace zajaran nabi sallallahu alaihi wasallama an yi qubarar rajulu bil layli ko kaga wannan mun fahimta to sai kuma annabi yace hatta yusalla alaiha kalmar hatta yusalla alaiha ko jumlar hatta yusalla alaiha to ta dan kawo iskali bisa ga maganar mu ta cewa an hana binne mamaci da daddare iskalin da ta kawo fa innahu yadullu bi zahirihi aidan domin ka kalli zahirin wannan lafazi na annabi hatta yusalla alaiha to yana nuni ne har wa yau ala jawazi dafni laylan akan halaccin binne mutun da daddaren ba'da salati bayan an masa sallah li'annaha hiyal gayatu domin ita ce karshen abin da ake bukata minan nahyi ko kuma li'annaha hiyal gayatu minan nahyi domin ita ce karshen abin da aka yi hani akai ma'ana an hana kake in ka fahimci wannan kamar wannan jumlar ta nuna ba binne mamaci da daddare aka hana ba kin yi masa sallah da daddaren aje abin da shi aka hana akwai wanda zai fahimci haka domin an ce naha an yi qubarar rajulu bil layli sai aka ce hatta yusalla alai kenan an masa sallah din ko da daddaren ne za a iya zuwa abin da shi kenan tunda an ce hatta yusalla alai ko kun fahimta abinda malai yake so ya warware mana wannan kenan dan in ba haka ba to in an kyale ka hatta yusalla alaiha za ta zama maka karkarasa yanda zaka yi da ita to sai yace kalmar hatta yusalla alaiha ya nuna zahirin ta yana nuna cewa an halatta binne mamacin da daddare inda za a yi masa sallah la'anna hiya al-gayatu min an-nahyi domin karshen hanin da akai shine hatta yusalla alaihi fa idha hasalat kenan in sallar ta samu irtafa an-nahyu kenan an janye hanin kenan kenan in dai an sallar za ta samu to ko da daddaren ne za a iya binne mamaci kenan lakin to sai dai kuma yaridu alaihi qawluhu wannan ma'anar ita ma fadin annabi sallallahu alaihi wasallama zai dawo maka da ita da manzala ce illa an yattara insanun ila zalika ku fahimci wannan gabar fa yanzu can an ce naha annabi sallallahu alaihi wasallam zajaran nabi sallallahu alaihi wasallam an yi qubarar rajulu bil layli kaga nan mun fahimci cewa an hana binne mamaci da yaushe to sai aka ce hatta yusalla alai har sai an masa sallah kenan kaman za a iya fahimta in an masa sallah koda da daddaren ne za a iya binne shi kenan ko to in ka dauki wannan to illa an ya tsarra insanun ila zalika kuma fa ta kuma ya zaka sata sai idan mutun ya bukatu izuwa ga haka to kaga wannan zai gaya maka cewa hatta yusalla alaiha ba ita ya kamata ka kalla ba kenan ko a yi masa sallah ko kada a yi masa sallar duk ɗaya ne an hana binne mamaci da daddare sai dai in akwai larura da bamacin ya buƙatu zuwa ga lalle diyan da za a yi da daddaren nan a yi masa sutura to in akwai wannan larurar to yanzu wannan darurar ad-darurat tubihul mahzurat yanzu wannan larurar ta sa za a je a binne shi duk da akwai hani akai na fata an gane fa in nasmal isharati domin ismul ishara sunan nuni sunan ishara da yazo fihi a cikin wannan hadisi ya'udu ilal manhiy anhu yana komawa ne zuwa ga abinda aka hana din can wa huwa dafnu laylan shine binnewa da daddare li asbabin kathiratin saboda dalilai da yawa kaga sai aka ce illa an yattarra ila zalika me take nufi ila an yuqbara laylan sai fa in ya shiga cikin yana cikin wanda larura ce aje a binne shin da daddare to kaga wannan lafazin na azalika shine ismul ishara din zalika din nan yana komawa ne zuwa ga abin da aka hana me aka hana binne mamaci da daddare kuma an hana binne mamaci da daddare li asbabin kathiratin saboda dalilai da yawa kama sai ya ce kamar yanda karin bayani zai zo akan haka an ibn hazm daga ibn hazm walakinna la natasawwaru min wajhin min alwujuh sai dai ba za mu iya hararowa ba ko mu suranta ta kowace fuska cikin fuskoki an yattarru li dafanihi a ce wai mutane sun matsu sun shiga cikin bukatar sai sun binne mamacin su da daddare duna an yusallu alaihi amma su kasa masa sallah bayan da za a yi mu iya suranto haka ko da yake ga mamaci ya buƙatu zuwa ga abinne shin da daddare ai ba za mu iya ba za mu suranta ba a cikin kwakwalwarmu ta kowace fuska cewa saboda buƙatuwarsa zuwa ga abinne shi da daddare har ma an binne shi ba su yi masa sallah ba wannan abu ne da ba za mu iya suranta shi ba a kwakwalwarmu kaga kenan duk no matter how in dai ya buƙaci sai an binne shi da daddare ko to sai an masa sallah sannan a je a binne shi kun fahimci wannan wa mimma yaziduhu bu'dan daga cikin abin da zai ƙara wa waccan ma'anar nisa anna hadha al-ma'na wannan ma'anar yaj'alu qaidan layli to kenan sanya qaidi da akai na da daddare adiman fa'ida ya zama ba shi da wata fa'ida domin da aka ce na ha zajaran nabi sallallahu alaihi wasallam an yi qubarar rajulu bil layli ashe karma bil layli ba ta da wata fa'ida tunda an ce hatta yusalla alai an fahimta idh dafnu qabla as-salati domin binnewa ana a binne mutum qabla as-salati kafin ayi sallah kama la yajuzu laylan kaman yanda da daddare baya halatta fa kadhalika la yajuzu naharan haka baya halatta da rana in an ce zajaran nabi sallallahu alaihi wasallam an yi qubarar rajulu bil layli hatta yusalla alaihi to kenan da rana a iya binne shi ko baya mai sallah ba kun bayyanta kenan in aka ce haka ake nufi hatta yusalla alaihi ta nuna in dai an masa sallah kawai ko ma a wani irin yanayi ko da babu bukata babu larura za a yi zuwa binne shi to da sai ya zamanto ambatan al-layli da aka yi a cikin hadisin ba shi da fa'ida in dai hatta yusalla alaihin ta janye wancan hanin na yi wa mamaci sallah da daddare to kalmar lailin ba ta da fa'ida domin hatta yusalla alaihin ai ko da rana ne ma hatta yusalla kenan hatta da rana in ba a yi masa sallah ba ana iya zuwa binne shi na'am to kaga hatta yusalla alaihin wata magana ce daban ba ta da alaka domin in ka ce hatta yusalla alaihi ta janye wancan hanin na binne shi da daddare to na farko dai dama ga waccan ƙarshen jumlar illa an yattarra insanu ila zalika za ta yi maka cikas sannan kuma muka dawo kalmar hatta yi qubara an yi qubara na annabi sallallahu alaihi wasallam an yi qubarar rajul bil layli to sai ce ambatan al-layli da akai anan ba shi da wata fa'ida domin binnewa binne mamaci kafin ayi masa sallah kaman yanda baya halata da daddare to ai fa kadhalika la yajuzu naharan to ai baya halata ma da rana fa in jaza laylan li daruratin idan ku har ya halatta ai abunne mamaci da daddare li daruratin sabida larura to jaza naharan min ajaliha to ya halatta ma da rana inda ya za iya binne mamaci da daddare ba tare da an masa sallah ba saboda dare to ya halatta in akwai irin wannan abun ne shi da ranan min ajali ha wala farka ba bambanci to in haka ne famal fa'i fama fa'idatu taqayyid bil layl hina izin albani yake cewa to menene fa'idar kayyadewa da akai bil layl hina izin adede wannan lokacin la shakka anna al fa'idata la tadhharu ko shakka babu fa'idar ba za ta fito fili ba ba za ta bayyana ba bi suratin qawiyya ba za ta fito maka sosai ba illa idza rajahna mastadharnahu awwalan sai fa idan mun rinjayar da abinda muka karkata a kansa tun da farko min adami jawazi dafni laylan na rashin halaccin binne mamaci da daddare sai dai mu tsaya iyaran kawai an hana binne mamaci da daddare sai zamana sai an akwai larura to shine ma'anar za ta fito babu cin karo an hana binne mamaci da daddare ba magana sallah ba ko an masa sallah ko ba amma saboda kace hatta yu sallah alaihi to ai wannan hatta yu sallah alaihi da rana ma haka ne an gane ko an hana binne mamaci da daddare sai an masa sallah to ai an hana binne shi da rana ma sai an masa sallah da kaga babu bambanci kenan tsakanin da daddare da rana duk ba shi da bambanci da haka muna so ma'anar ta fito mana sarari to sai fa mun rinjayar da abinda muka karfafa tun da farko min adami jawazi dafni laylan na cewa an hana binne mamaci da daddare mu tsaya iyana wa bayanu zalika bayanin haka anna dafna bil layli kaga dai binne mamaci da daddare mazannatu qillatil musallina akwai tsammanin za a samu karancin masu yin sallah alal mayyit ga mamaci an gane ko yanzu bayan kaman yanzun nan kawa ce wani ya mutu za a kai shi da daddaren nan da Allah zai samu masu zuwa da yawa na'am kaga za a samu karancin masu yi masa sallah fanaha anid dafni laylan hatta yusalla alaihi naharan sai annabi ya ce an hana yi masa sallah da daddaren dan za a samu karancin ainihin wato karancin masu yi masa sallah hatta yusalla alaihi naharan a jira har sai gari ya waye rana ta yi a masa sallah li'anna an-nasa fi an-nahari saboda mutane inda rana ne an shadu fi salati alaihi za su fi samun nishadi wajen yi masa sallah wa bidhalika tahsulu al-kathratu min al-musallina alaihi kuma da hakan ne za a sami yawan masu masa sallah hadhihi al-kathra wannan yawan allati hiya min maqasid ash-shari'ati wanda tana daga cikin manufofin shari'ar musulunci wa arja kuma wannan yawan shi aka fi tsammani da saran li qabuli shafa'ati wajen karbar ceto da suke nemawa fil mayyit ga wannan mamaci kamar sabaka bayani ho kamar yanda bayanin ya gabata fil mas'ala a matsala ta 63 shafi na 96 wannan gaba ta fito na'am kenan kaga an hana abun ne shi da daddare sai zama hatta yu salla alai shine a bari har gari ya waye dan ayi masa sallah me yasa aka ce a jira gari ya waye dan ayi masa sallah saboda in aka ce za a yi masa sallar da daddare za a samu karancin masu yi masa sallah in ku aka bari sai gari ya waye za a sami yawan masu yi masa mai sallah to kaji dalilin da yasa aka ce kada a yi masa sallar wannan hatta yu salla alaihi din a jira kar a yi masa sallar har kaga kenan wancan maganar ta an hana binne mamaci da daddare tana nan an gane ko kuma yi masa sallar in aka ce za a yi ta da daddare to za a samu karancin masu yi masa sallar in an kwatanta da waɗanda za su yi masa sallah in ba da daddare ba qala an-nawawi fi sharh muslim imam an-nawawi a cikin sharh muslim yake cewa wa amma nahyu anil qabr laylan hatta yusalla alai amma game da hana binne mamaci da daddare har sai an masa sallah faqila wasu malamai sun ce sababuhu dalilin wannan hanin anna dafana naharan saboda binne mamaci da rana ya haduruhu kathirun minan nas dai wa daga cikin mutane za su samu halarta wa yusalluna alaihi kuma za su yi masa sallah wala ya haduruhu fil layli in ku aka ce da daddare ne to ba za a samu mahalarta yi masa sallah ba da daddare illa afradun sai dideku waqila wasu malaman suka ce li annahum kanu yaf'aluna zalika an ce an gano ana binne wani mamacin ne da daddare li rada'atil kafani saboda rashin tsadan likafanin likafanin nasa ne ana ganin gari ya waye aka ga kafanin da aka binne shi saboda kila ba a samu sabo ba ma tsohon yadi aka samu saboda halin da ake ciki na yanayi da kuma rashin halin su iyalansa da aka kabli kafanin shi kansa gairu da'il ba wani mai tsada bane yadi ne wanda yake mai arha an gane ko wasu suka ce saboda wannan ne suke binne mamaci da daddare fala ya tabayyana fil laili wanda inda daddare ne tsufan likafanin ko rashin tsadarsa ba za ta bayyana ba an gane ko ba wanda zai ma kula da cewa likafanin tsoho ne ko ya gane cewa likafanin ainihin wato likafanin nasa ainihin wato ba mai tsada bane kun fahimta to wasu suka ce wannan shi yasa aka ce a shi yasa ake binne mamaci wasu suke binne mamaci da daddare yake cewa waqila li'annahum kanu yaf'aluna dhalika lirada'atil kafan ko sun ce an yi haka saboda rashin tsadar lik suna yin hakan ne su binne shi da daddare saboda rashin tsadar lik kafanin fala ya tabayyana fil layli kaga rashin tsadar lik kafanin ko rashin kyawun lik kafanin ba za ta bayyana ba inda daddare ne wayu'ayyiduhu awwalul hadithi wa akhiruhu yace wannan maganar farkon hadithin da karshen hadithin za ta karfafi wannan zancen على القاضي طبعا دغنم بنيچ قال القاضي على علتان صحيحتان القاضي yake cewa wayennan dalilan guda biyu duk sun inganta na farko abinda yasa ba a san binne mamaci ko abinda yasa ake wato binne mamaci da daddare za a samu karancin mahalarta sannan binne shi da daddare za a rufa wa gawar asiri saboda kada a samu ainihin wato illa kafani ya zamanto ba mai tsada bane ko kuma ba sabo bane qala yace wa zahiru anna annabi sallallahu alaihi wasallam qasadahuma ma'an zahirin hadisin yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin su duka su duka biyin qala wa qad qila ghayru zalika imam an-nawawi yace kuma wasu malaman sun fadu wata fahimtar game da wannan hadisin sabanin wannan sai mu tashi qultu fa idha urifa an gane ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi